sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 20 ga watan Mayun 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam za ta ba mu kanin labarai.
A jiya Alhamis ne majalisar dattawan Amurka ta amince da wani sabon kuduri na tallafin dala biliyan 40 don Ukraine a yayin da kasar ke yaki da Russia. A yau Juma'a shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya inda zai mai da hankali akan fannin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ta Kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas. A yau Juma'a Korea ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko. Yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2.
To kanin labaran kenan. Daga rahotanni kuma za a ji cewa kungiyar Kristoci ta Kan a Najeriya ta yi kira da a yi addu'o'i na musamman tare da yin tattaki domin samar da zaman lafiya a ƙasa.
A wannan ranar kuma mun shirya a majami'mu a yi addu'o'i, a yi sujada, ana tunashe jama'a yadda zamu haƙuri da juna.
Za kuma mu leƙa jamhuriyar Niger inda hukumomi ke kokarin hana 'yan gudun hijira da ke yankin Difa sare itatuwa saboda kaucewa kwararowar hamada. Kamar kowace ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis ne majalisar dattawan Amurka ta amince da wani sabon kuduri na tallafin dala biliyan 40 don Ukraine a yayin da kasar ke yaki da Russia. A makon da ya gabata, majalisar wakilan kasar ta kada kura'a amincewa da kuduran. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanyawa kuduran hannu ba tare da bata lokaci ba. A jawabin da ya saba yi a kullum a jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi cewa amincewar da majalisar dattawan Amurka ta yi da kuduran agajin na nuna shugabanci mai karfi da kuma muhimmiyar gudunmuwa don kare 'yancinmu. A gefe guda kuma a jiya Alhamis din, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce gwamnatin za ta amince da ƙarin dala miliyan 100 na taimakon soja ga Ukraine. A yau Juma'a shugaba Joe Biden zai fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya inda zai mai da hankali kan fannin fasahar Amurka da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ke ginawa a wajen birnin Austin a jihar Texas da ke nan Amurka. Ziyarar kuma na zaman wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar computer chip. Karancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kitchen da sauran wasu kayayyaki. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a, sannan kuma ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. Biden zai yi fama da batutuwan manufofin kasashen waje masu tarin yawa a yayin ziyarar tasa ta kwanaki 6 zuwa Korea ta Kudu da Japan, amma kuma ya tsara muhimman abubuwan damuwa ga jama'ar kasarsa. A yau Juma'a Korea ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko, yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2. Barkewar cutar COVID-19 da a karan farko Korea ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan karancin kayayyakin jinya da rigakafi a kasar da ta zama saniyar ware, wanda kuma aka sanya wa takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya. Korea ta Arewa bata amsa tayin tura taimako da Korea ta Kudu da Amurka suka yi mata ba, a cewar wani jami'in Korea ta Kudu. Ana sa ran sabon shugaban Korea ta Kudu Yoon Suk Yeol da shugaban Amurka Joe Biden, wanda ya isa Korea ta Kudun a yau Juma'a, za su tattauna batun taimakon. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar haɗin kan Kirista a Najeriya wato CAN ta yi kira ga ɗaukacin mabiya addinin Kirista a faɗin ƙasar da su fito don yin tattaki na musamman don yin addu'ar zaman lafiya da ganin an yi wa Deborah Samuel adalci bayan kisan da wasu matasa suka mata saboda zargin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Sokoto. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji tana ɗauke da ƙarin bayani.
Kungiyar haɗin kan Krista a Najeriya wato CAN ta yi kira ga ɗaukacin mabiya addinin Krista a faɗin ƙasar da su fito don yin tattaki na musamman da nuna rashin jin daɗinsu da irin kisa da aka yi wa wata budurwa Deborah Samuel a kwalejin ilimi na Shehu Shagari a jihar Sokoto bisa kalaman ɓatanci da ta yi wa Annabi Muhammadu. Kungiyar a wata sanarwa da sanya hannun sakatarenta Joseph Dara Mola ta kuma buƙaci masu tattakin da su riƙe saƙonni da zai nuna neman adalci wa Deborah, hana kisa da sunan Allah, ‘yan sanda su tsaida kashe-kashe a Najeriya da sauransu. Shugaban kungiyar CAN a jihar Nasarawa, Very Reverend Sunday Emma, ya ce sun ji takaici kan kisan na Deborah Samuel, don haka suka buƙaci mabiya addinin Krista da su gudanar da addu’o’i da koyarwa a cikin majami'unsu a wannan rana.
Mu kuma kira ga gwamnati ta dauke duk mataki da taga ta yi a ɗauka domin a tabbatar wadda da su aikata wannan sun fuskanci hushin hukuma. A wannan ranar kuma mun shirya a majami'unmu a yi addu'o'i, a yi sujada, ana tunashe jama'a yadda zamu haƙuri da juna. Ko da yarinyar ta yi wannan laifi ko da bata yi ba, hukunci da aka ɗauka ba daidai ba ne. So mu koyawa juna yadda zamu mutunta da ne juna. In kuskure ya shiga har an samu an yi, akwai abi doka domin mu samu cimma burinmu kamar mutanen ƙasa daya.
Daga jihar Plateau ma shugaban kungiyar ta CAN Reverend Father Polycarp Lubo ya ce za su gudanar da sujada da addu'o'i na musamman ne a ofishin kungiyar ta CAN.
To an shirya ne game da kidnapping da kashe-kashe da kuma yan Boko Haram da sauransu, amma wannan ta taso musamman don kisan da aka yi ma wata budurwa da aka cire ta Deborah. Mu dai ba mu ji daɗin halin da aka yi mata ba, ba wai abin da yi yana da kyau ba ne, amma halin kisa da kone wanda ya kai ma ɗan adam. So ya kamata da shi wannan abu ya faru, ya kamata da a duba a kai masu hukuma su duba shi dalla-dalla a bi ƙa'idodi. In an gama sa duba sa bata hukunci da ya wata ba.
Yaya za ku gudanar da wannan zanga-zanga?
Namu dai ba za mu ce da shi zanga-zanga ba, domin za mu taru ne a CAN Secretariat inda za a zo na a yi addu'a, a yi kuka, a mika damuwarmu ma Allah madaukaki. Sujada ne ma za a yi ba wai zanga-zanga ba.
Tun farko gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai a wani taro da ya yi da shugabannin addinai a jihar ya buƙace su ne da su yi la'akari da yanayin ƙware-ƙwarewar zaman lafiya a jihar. Gwamnan ya buƙaci shugabannin addinai da su ja hankalin mabiyansu kan su yi haƙuri da juna su zauna lafiya don samun ci gaba. A yammacin ranar Lahadi 22 ga watan nan na Mayu ne Krista a faɗin Najeriya za su gudanar da addu'o'in a wuraren da suka keɓe don Allah ya kawo ƙarshen kashe-kashe da tashin hankali da ke aukuwa a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter kuma da Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
A yau Juma'a ne za a sanar da Majalisar Ministocin Gwamnatin Faransa a cewar fadar shugaban ƙasar, yayin da ake sa ran sabbin ministocin za su gana ranar Litinin mai zuwa. Sanarwar na zuwa ne kwanaki hudu bayan da aka nada Elizabeth Bourne, ministar kwadago mai barin gado, a matsayin firimiya, inda za ta zama mace ta farko da za ta shugabanci harkokin gwamnatin Faransa cikin sama da shekaru 30. An dai yi hasashen sauye-sauye a majalisar ministocin da gwamnati ta yi biyo bayan sake zaben shugaba Emmanuel Macron a watan Afrilu, kuma gabanin zaben 'yan majalisar dokoki da za a yi a wata mai zuwa. Macron zai nemi samun rinjayen jam'iyyarsa a majalisar dokokin don cimma manufofinsa na cikin gida bayan sake zabansa, inda sabon kawancen jam'iyyar gurguzu da LFI ke barazanar daƙile manufofinsa. Hukumomin kasar Sri Lanka sun rufe makarantu a yau Juma'a, sun kuma buƙaci jami'an gwamnati su zauna a gida a wani kokari na shiryawa matsanancin karancin man fetur da ake sa ran zai kai tsawon kwanaki masu zuwa a daidai lokacin da kasar ke fuskantar matsalar tattalin arziki mafi muni da aka gani cikin gwamman shekaru. Ma'aikatar harkokin shugabancin jama'a kasar ta nemi jami'an gwamnati amma banda waɗanda ke muhimman ayyuka da kada su je aiki a yau Juma'a bisa la'akari da karancin man fetur da ake fuskanta da batutuwan da suka shafi sufuri a duk fadin kasar. Haka kuma an rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu a yau Juma'a sakamakon matsalar karancin man da ke dada muni, inda dabban jama'a suka kafa dogayen layukan sayan mai a gidajen mai a fadin kasar tsawon kwanaki. A yanzu haka kusan babu gas a kasar Sri Lanka, gashi kuma ana fuskantar matsanancin karancin sauran albarkatun mai.
Akai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da ganin rikice-rikice masu nasaba da na addini da kabilanci a wasu sassan Najeriya, malaman manyan addinan kasar biyu na kira ga 'yan kasar da su kaucewa ayyukan ta'addanci da kuma fadan addini domin zaman lafiya da ci gaban kasa baki daya. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da karin bayani.
A yayin da ayyukan ta'addanci ke ci gaba da wanzuwa a yankin arewacin Najeriya da kudu maso gabashin Najeriya, yanzu haka dai al'ummomin yankin arewacin Najeriya musamman ma dai shugabannin addini suna kira ga al'umman Najeriya da su kasance masu bin doka da oda da kuma girmama addinan juna da kuma kaucewa rikici. Wannan kira dai na zuwa ne ganin yadda rigingimu na addini da kabilanci da kuma ayyuka na ta'addanci ke ci gaba da karuwa a kasar. Imam Muhammad Salis Jibrin babban limamin masallacin Juma'a ne a anguwar Idi Araba da ke nan birnin Lagos kuma ya bayyana mahimmancin zaman lafiya a tsakanin 'yan Najeriya kamar yadda addinin Musulunci ya zayyana.
Muna fadakar da al'umma da janyo hankali kamar haka, lura da kasar da mai tara albarka yadda muka ɗantukanmu cikin wato ta'addanci wato da yake faruwa kasa kisan bayan Allah, garkuwa da mutane kashe-kashe ta ko'ina. Wannan abu gaskiya yana da ɗaga hankali da kuma ban tsoro ga al'umma. Abinda yake da ɗaga hankali da ƙona rai, wasu a samu musulmai ne, wasu kuma a samu masu sarakuna ne. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu sani Allah ya janyo hankalinmu a littafinsa mai din albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ce waye wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil kakku kashe rai wanda Allah ya haramta kisansa sai da gaskiya. Jama'a mu ji tsoron Allah. Allah bai yarda da ta'addanci ba, Allah bai yarda da zubar da jini ba. Manzo tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da ta'addanci. Naka bi tsoro Allah, mu koma ga Allah, mu aje makamanmu, mu tuba, ko fa tuba abu da yake Allah zai mana gafara in mun tuba da gaskiya. Allah ya bada ikon tuba da kuma komawa ga Allah subhanahu wataala.
To ko me addinin Krista yace game da batun zaman lafiya? Tambayan kenan da na yi wa Pastor Yohana Boro, wani limamin Krista da ke shiga tsakani da kuma tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a Najeriya musamman ma da arewacin kasar.
Maganar zaman lafiya muhimmin abu ne a kowane kasa ga kuma kowane bil'adama, komai bambancin addini, bangare, kabila ko jinsin al'umma. To a yau kasarmu Najeriya na bukatar zaman lafiya fiye da yadda ake tunani. Ko kai daga arewa ne ko kudu ne, muna bukatar zaman lafiya domin yanayin tsaro ta taba bar ta kai wata minzani da muna zaman dardar a kusan ko'ina. In baka jin tsoro 'yan ta'ada, to kana jin tsoro barayin daji. In baka jin tsoron barayin daji, to ka kunda sani kana jin tsoron masu garkuwa da mutanen neman kudin fansa. Don da haka ina kira ga shugabanni su yi adalci don a samu zaman lafiya a Najeriya. Malamai addini su yi kosai tsakaninsu da Allah su faɗa kan al'umma kada su raba kan al'umma. Sarakunan su tashi gadangadan su yi shugabanci na gari kuma su haɗa kan al'umma. Talakawa kan kansu su yi wa kansu karatu na tsusu koma ga Allah a yi tuban gaskiya a koma.
A gaida Babangida Jibril. A jamhuriyar Niger kuma hukumomin da ke kula da kare gandun daji a jihar Difa sun fara daukar matakan ladautarwa ga duk dan gudun hijiran da aka samu yana gudanar da sana'ar sare itace domin sayarwa, duba da cewa kwararowar hamada na addabar kasar, kamar yadda za a ji a karin bayani a wannan rahoto na Abubakar Isa daga jihar ta Difa.
Shekaru 18 kenan da ƴan gudun hijira na jihar Difa ke gudanar da wannan sana'ar ta sarar icce, suna kuma sarrafa gawayi da su. A cewar Al-Mustafa Abba, wani ɗan gudun hijirar da ke gudanar da wannan sana'ar, rashin aiki ne yasa suka zabi wannan sana'a domin samun abin da za su korewa bakin su kuɗa.
Irin ayyukan mu shine mu kona gawayi ko mu saida icce. Gawa ne ana yi, mu kona mu zo mu fidda gawayi nan mu zo mu saida mu ci mu auna garinmu mu koma gida. Yanzu zaman mu wannan ba wani aikin yi, an san da an hana. Amma lokacin da ake aiki a lokacin kowa ma dan saboda gudun abun da za a ci a to ne shike ake sare icce. Amma ba wanda ya so ya sare icce a banza ya bari ya wuce.
To sai dai hukumomin da ke kula da kare gwandun daji a jihar ta Difa sun bayyana cewa ya zama wajibi a gare su su fara daukar matakan ladabtarwa ga duk wanda aka samu yana gudanar da wannan sana'ar, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda hamada ke ci gaba da gurgusowa a jihar ta Difa. Lawan Haruna shine shugaban hukumar da ke kula da kare gandun daji ta jihar Difa.
To lalle abinda doka dai ta gayi ka kawo dan ince kama mutum ya kamata a yi, a kama mutum a mushi iccen a mushi tara. To lalle yau in ya zamanto a ce ozefore komin yawan mu ba mu yi wannan aikin, kenan sai mutanen jiha sun gane da lalle sarar itatuwan nan babban matsala ce, babban masifa take kawa. Icce yau ba icce kahin ya girma ka rasa shi, yana samun shekara 10 wani 15 wani jiska har shekara 50. To yaushe ake shuka icce har ya zama har a samu ayi amfani da shi? Sai ka ga mutum ya tashi minti 5 minti 3 ya isa, ce mai shekara 50 mai shekara 40 an sare an kazancana shi an zo an saida, a saida shi kuma kuɗi ba wani kuɗi ne jiya kuma a kawo mana masifa ta hamada. To lalle wannan babban matsala ce, da haka shi mu fa yanayin na wajen ba haka yake ba, kadan komai yana lalacewa. To bai kamata ba mu bari har mu kai inda gurin zai kai inda ba mu iya zaunawa, hamada ta mamaye kenan, wannan babban matsala ce.
Bincike dai ya nuna cewa buhu guda mai nauyin kilogram 100 na laƙume itacen da nauyinsu zai iya kai kilogram 700, kuma hakan babbar barazana ce ga mahalli, musamman ma idan aka yi la'akari da shekarun da ƴan gudun hijirar suka kwashe suna gudanar da wannan aikin. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Abubakar Isa. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a ranar Talata don yi wa iyalan bukatun fatan nan goma da wannan bindiga ya kashe a wani kantin cefane a ranar Asabar din ta gabata ta'aziyya. Lamarin da ya sake tada muhawara kan samar da dokokin da za su takaita mallakar makamai. Yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun kai ziyara garin Buffalo da ke jihar New York a nan Amurka don yin ta'aziyya ga iyalan bakaken fatan nan goma da wani ɗan bindiga ya harbe har lahira a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Biden dai ya ɗora alhakin aukuwar wannan mummuna al'amari akan kafafen yaɗa labarai, 'yan siyasa da kuma kafar yanar gizo, waɗanda ya ce su suke yaɗa aƙidar nan ta masu rajin ganin NPP ta farar fata wanda ɗan bindigar ya araye ya yafa. Iyalan waɗannan mutane goma da aka kashe sun shiga yanayi na ƙunci da zulumi bayan aukuwar wannan al'amari. A makon da ya gabata ne Celestine Cheney, ɗaya daga cikin waɗanda ɗan bindigar ya harbi, ta yi bikin murnar zagayewar ranar haihuwarta. Sai gashi ‘yan uwanta suna zaman makokinta a wannan rana. Wayne Jones shi ne ɗa ɗaya tilo da Celestine ta haifa.
I'm Celestine Cheney's only son, only child.
Ya ce ni ne ɗa ɗaya tilo ga Celestine Cheney. Game da abin da nake ji, fushi ne da zafi a cikin zuciyata.
Anger, hurt.
Dan bindigar da ya shiga shagon cefanen da ya bude musu wuta ne yana kuma daukan aika aka da yake yi a bidiyo yana yada wa duniya.
Mama I'm what? Mama was laying on the ground. He went and reloaded.
Wani ya kara da cewa da farko sai da ya harbi mahaifiyata. Tana kwanci a kasa sai ya je ya kara loda harsashe a bindigar ya dawo ya kara harbinta. Shi dai Wen a kafar intanet ya kalli yadda aka kashe mahaifiyar tasa. Dan shekara 18 Peyton Gendron, wanda shi ake zargi da yin wannan aika-aika, ya bayyana a gaban kuliya sanye da wata rigar asibiti. Ya kuma ki amsa laifin wannan danyin aiki da ya aiwatar. Hukumomi sun ce ya rungumi aƙidan nan ce ta masu rajin ganin an fifita farar fata a yanar gizo. Ya kuma yi amanna cewa baƙaƙen fata na ƙoƙarin su mai gurbin fararen fata a Amurka. Wannan fahimta ta dan bindigar ta yi daidai da wacce dan bindigar nan na New Zealand ya bayyana, wanda ya bude wuta kan wasu masallatai biyu a shekarar 2019, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 50. A ranar Talata ta gabata, Biden da mai ɗakin sa Jill suka je yin ta'aziyya ga iyalan mamatan, inda suka gana da su a cikin sirri, sai kuma daga baya ya fito ya yi wa duniya jawabi.
What happened here is simple and straightforward: terrorism. Terrorism, domestic terrorism.
Biden ya ce abin da ya faru ba wani abu bane illa aikin ta'addanci. Wannan ta'addanci ne irin na cikin gida, wanda aka aikata saboda tsabar ƙiyayya, wanda kuma kafafen yaɗa labarai da kafar intanet suka cusa zazzafar aƙida a kan fasatattun mutane da ke fama da kaɗaici, waɗanda suka yi amanna cewa za a mai gurbinsu da wasu mutane da ba sa kama da su.
By people who don't look like them.
To kamar yadda ta kan faru a duk lokacin da aka samu irin wannan mummunan al'amari, wannan harbi na garin Buffalo ya sa masu fafutukar ganin an takaita mallakar makamai a Amurka cikin sauki. Sun kara yunkurowa, inda suke nuni da cewa abu mafi sauki a Amurka shine sayan makamai. Brian Brown shine magajin garin na Buffalo.
It should really say to us that there should be sensible gun control in this country.
Yace wannan lamari ya nuna mana cewa ya kamata akwai buƙatar a samu da ƙwararren matakan sayan makamai a ƙasar nan. Irin wannan abu zai iya faruwa a ko'ina a ƙasar nan. A binni, a wajen birni, a ƙauye, babu inda ya tsira.
Suburban, rural, it does not matter.
Akalla ire-iren waɗannan hari hudu suka faru a ƙarshen makon da ya gabata a sassa daban-daban na Amurka, ciki har da wani da aka kai kan wata majami'a a California, kuma dukkansu an rasa rayuka. Juwan Cheney yar uwa ce ga Celestine da ta rasa ranta a wannan hari.
My sister survived breast cancer and 3 aneurysm surgeries.
Tace yar uwata ta yi nasarar warkewa daga cutar kansar mama har sau uku. Daga zuwa shagoyin cefane wani ya harbe ta. A cewar Wen, da ɗaya tag da Celestine ta haifa.
We all just people.
Dukkanmu mutane ne, kuma kai ma mutum ne. An san cewa wani zai shiga yanayin kunci idan baka nan, saboda ba za ka taɓa dawowa ba. Masu sauraro da kuma aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wata juma'ar idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Laurel Bauman da Julie Latest Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Kinuni Sani Yunusari, jihar Yobe.
ya ce hakika ci gaba da dage ranakun gudanar da zaben fitagwani da jam'iyyun APC da PDP ke yi bai zo mana da mamaki ba. Fatan mu shine Allah ya zaba mana shugaba na gari. Sai sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Saban Gida da Comrade Hassan Hamza Sule. Suka ce hakika ya kamata delegate na jam'iyyu su sani fa wakilan al'umma ne su, don haka ya kamata su yi kokarin zaben yan takara na gari masu kishin kasa, domin hakan shine sauke nauyin wakilcin da aka dora musu, ba wai fafutukar bukatar aljihun su yayi nauyi ba. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari, amin. Sakon Shehu Adamu Rijjau ya ce, a gaskiya yadda matsalar tsaro ke neman dawowa sabuwa a Najeriya a yayin da kuma zaben shekarar 2023 ke kara kawo jiki, abin akwai dagula lissafi. Sai mun fara dariya bisa samun saukin matsalar, kuma sai ƙarshe mu fashe da kuka sakamakon dawowarta. Allah ya kyauta kuma Allah ya kama da mafita, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri. Ya ce samun wani mutum ɗan ƙasar Birtaniya da ya je Najeriya ɗauke da cutar ƙyan dabbari abin damuwa ne matuƙa, da fatan hukumomin lafiya a Najeriya za su bi diddigin wannan al'amari. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A jiya Alhamis ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani sabon kuduri na tallafin dala biliyan 40 don Ukraine a yayin da kasar ke yaki da Russia. A makon da ya gabata, Majalisar Wakilan kasar ta kada kura amincewa da kudirin. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden zai sanyawa kudirin hannu ba tare da bata lokaci ba. A yau Juma'a, shugaba Joe Biden ya fara ziyararsa zuwa nahiyar Asiya, inda zai mai da hankali akan fannin fasahar Amurka. Da kai ziyara wani kamfanin fasahar Samsung, wanda zai zama kamar wani kamfanin fasaha na dala biliyan 17 da kamfanin Korea ta Kudu ke ginawa a wajen birnin Austin da ke jihar Texas. Ziyarar kuma na zama wata alama ta ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da Biden ya ba fifiko a ƙasar na ƙara samar da fasahar computer chip. Ƙarancin fasahar da aka fuskanta a shekarar da ta gabata ya kawo cikas sosai ta fannin motoci, kayan kitchen da sauran wasu kayayyakin. Wannan matsalar ta haifar da hauhawar farashin kayayyaki, ta kuma rage farin jinin Biden a idan jama'a, sannan ta sa gwamnatinsa mai da hankali akan haɓaka masana'antun cikin gida. A yau Juma'a, Koriya ta Arewa ta faɗi cewa tana samun kyakkyawan sakamako a yakin da take yi da barkewar cutar COVID-19 karan farko, yayin da adadin mutanen da ke nuna alamun masassara ya zarta miliyan 2. Barkewar cutar ta COVID-19 da a karan farko Koriya ta Arewa ta tabbatar a makon da ya gabata ta janyo damuwa akan ƙarancin kayayyakin jinya da rigakafi a ƙasar, wadda ta zama saniyar ware, aka kuma sanya mata takunkumi sosai saboda shirinta na makaman nukiliya. A yau Juma'a ne za a sanar da Majalisar Ministocin Gwamnatin Faransa a cewar fadar shugaban ƙasar, yayin da ake sa ran sabbin ministocin za su gana ranar Litinin mai zuwa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Pete, ni Hanifa Kabir Isa ke ce mu wani lafiya.